right, a people right, to sit in and enjoy all the natural resources available in accordance with the constitution of the Federal Republic of Nigeria.
Kowace kabila na da yankin walwala da kuma sarrafa dukiyoyi da albarkatu da Allah ya wadata yankin Mambila da su. Shugaban kungiyar mabiya addinin Christian Reshen jihar Taraba, Reverend Dr. Ben Ube, ke gabatar da bayanin bayan taron wanzar da zaman lafiya na haɗin gwiwa da majalisar gamayyar kungiyoyin addinin Musulunci yayin ziyarar su yankin Saudin Mambila na karamar hukumar Saddauna da ya fama da tashe-tashen hankula makonni da suka gabata. A fakaice, bakin shugabannin addinan na jihar Taraba ya zo daya kan batun akwai wasu da ke ingiza tashe-tashen hankulan da jiha ke fama da su daga waje, musamman na baya-bayan nan da masu lura da al'amura suka ce shine mafi muni a shekaru 47. Da farko, ga shugaban majalisar gamayyar kungiyoyin addinin Musulunci ta kasar Reshen jihar Taraba, Alhaji Inuwa Usman Mafindi. Taron wanzar da zaman lafiya da kungiyoyin addinin Krista da Musulunci tsakanin mabiya addinan biyu mazauna yankin tsaunin Mambila wani tobali ne na kyautata fahimtar juna, kauda kyama da kuma gafartawa juna, kamar yadda ɗaya daga cikin mahalarta taron, Imam Mustafa Yakubu, ya shaida.
Don waɗanda da ba ka da makiji da juna sun haɗu wuri ɗaya an tattauna, kuma tattaunawan ta yi wannan taron ta fa'idar ta wanke ma mutane kwakwalwa da irin tunani da suke da ke da a cikin zukatansu.
Sunana Ambassador Rebecca Jian, chairman na Women Win Dance Taraba.
Wasu abubuwa sun faru, idan abu kamar haka ya faru sai mu yi haƙuri, mu yi juna, ce na yi dai a haka yi dai, mu yi hafi, ci gaba da tafiya.
Sunana Grand Kadi Ahmad Muhammad.
Hankali bai dawo cikin gane cewa al'amarin Allah ne. Allah ga dama ga alishin mu dan gudu ne gaba da mutum zai samu mutane da ya kamata mu zambo mutane da mu bi Allah da annabi, saboda kokari muke mu ja al'umman Taraba gaba da musamman al'umman wannan local government na Saddauna. Sannan muna kira ga malamai da jami'ai wasu su dinga roƙon Allah wani wannan shirin da zuwa ke samu nan da mu.
An dai tashi taron wanzar da zaman lafiya da kyautata fahimtar juna na haɗin gwiwa tsakanin kungiyar mabiya addinin Krista da majalisar kungiyoyin addinin Musulunci da aka gudanar a tsaunin Mambila, tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Taraba su tsananta tsaro musamman ƙauyuka da ke kewaye don takawa masu niyyar kisa harin ramuwar gayya birki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.